إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا قال الله مدوكا جنسر كي دا يكادر أدوارمو أولا أنقوار مي البركة تتلاجي أولا مسلاتين بعدان كومي با دومين تناتر دكاونا مو أبون دي شاهي الأمرين الدين مو نمو سلمجي واندا matasa na sunna suka shirya wannan muhadarar da ake ce ma rijalus sunna ma'ana mazajen sunna wanda sunan nasu kawai ma yana nuna alkhairin su da suka da naji wannan sunan nasu sai suka tuna mini da fadin Allah madaukakin sarki yana yabon sahabbai yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillahi wa iqamis salah su sahabbai su mutanen kirki wasu mazaje ne wanda kasuwanci ko neman duniya baya shagaltar da su daga ambaton Allah baya shagaltar da su daga ibada daga bautar Allah madaukakin sarki muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara ma wannan matasan ya kara ma rayuwarsu albarka da kuma sauran lattizai wanda suke goya musu baya wannan gayyatar an ce mini ana so in yi bayani a bisa kan abin da ya shahi wannan watan da muke ciki kuma musamman bayanin da ya shahi a labin da ya shahi layya tabbas an yi zaben maudu'i domin yana da kyau a duk lokacin da aka shiga a wani yanayi a ce an yi bayanin yanayin nan da ake a ciki ɗan uwa masu girma Allahu subhanahu wa ta'ala yana son mu Allah madaukakin sarki yana tausayin mu ya zo a wani hadisi wanda yake nuna muna yanda Allah yake tausayin mu wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamna shi da sahabbai an kawo wasu bayu a cikin su akwai yara akwai mata sai ga wani jariri a cikin wannan mutanen yana ta ihu yana ta kuka yana ta kuka manzo Allah na daga kai sai ya lura ga wata mace can ta rugo da gudu hankalinta ya tashi tana zakkuwa a cikin wannan mutanen ta dauki wannan yaron ta rungume shi tana riri ta sa ta hiddo nono ta basa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sahabbai wata magana yake cewa atarauna hadhihi almar'a tarihatan waladaha fi an-nar kuna ganin wannan matar za ta iya tajewa danta a cikin wuta sahabbai suka ce la ya rasulullah ba ta yiwa ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu lallahu ashaddu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha sai manzo Allah ya ce Allah yahi tausayin bayun sahiye da yanda wannan matar take tausayin ayyanta Allahu akbar kaji yanda uwa take tausayin ƴaƴanta kaji yanda uwa take tausayin danta wanda idan baya lahiya ba ta kwana idan ya mata kashi a bisa kan kawahu ba makonta yi jiwa da shi tai fada a murna take yi kwana nawa bai kashi ba da za a ce ita ta rasa abin da za ta ci inda danta zai ci to hankalinta zai kwanta duk tausayin da uwa take ma ƴaƴanta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yahi tausayin bayun sahiye da yanda uwa take tausayin ayyanta ashe duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya sashi a wuta to ba karamin ta'addanci yayi ba tausayin Allah bai kamata a ce ya barka ka shiga wuta ba shi yasa ya zo a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana da rahama guda 100 a cikin guda 100 kin nan sai ya hudda guda ita ce ya sabkar aban kasa ita ce ya raba ma bayu a cikin wannan rahamar guda daga cikin 100 da gudan nan da aka sabkar manzo Allah yace dalilin ta ne dabba take tausayin yarta, dalilin ta ne uwa take tausayin danta, dalilin ta ne uba yake tausayin dansa, dalilin sa ne da yake tausayin ma'aikinsa. Duk tausan da kaga ana yi a duniya wai rahama guda ce ta Allah aka raba a cikin ban kasa. Guda 89 yana tare da Allah madaukakin sarki. Sai manzo Allah yace to a ranar tashin alqiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai dauki rahaman nan guda da ya raba ma bayu ya ciki ta kasance rahama guda 100. Shi yasa zaka ga a ranar tashi alqiyama hilin daga hilin hisabi babu rahama. Mahaifiya ce tana dauke da jariri tana bashi nono, an busa kaho za ta yi jihwa da wannan yaron, duk tausayin da take da shi yanzu shikenan babu, domin tausayin na Allah ya riga ya dauke sa. Allah zai cika tausayi guda 100 a wannan ranar. Amma tare da wannan sai an samu ƴan ta'addan da sun ce su sun rantse da Allah sai sun shiga a cikin wuta. Daga cikin tausayin da Allah madaukakin sarki yake muna ne ya sanya ya turo muna daga cikin annabawa mafi tausayin annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da Allah madaukakin sarki ya tashi yana siffanta sa sai yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya zo muku dan aike daga cikin ku, annabi ya zo muku daga cikin ku ko mutane mai kwadayin a ce kun shiga aljanna, duk abin da yake ba ku hala baya son sa. Shi yasa za ku ga sau da yawa idan Allah ya dora muna wata ibada mai wahala sai manzon Allah ya nemi a rage sallah guda 50 aka dora a ini, tausayin manzon Allah yayi ta neman aka rage sai da aka kai guda 5. So da yawa manzo Allah yana so yayi wata ibada sai ya ki yin ta a gaban al'ummar sa dan tsoron kada a cile samu na wannan ibadar. Allah ya ce muna game da mu munai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne. Shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na da ni da ku ya ku al'ummata kawar misalin wani mutum ne da ya kunna wuta a cikin dare a lokacin damuna, ya kunna wuta sai ga kwari su fara su malam batata da abin da ya kama da haka. Kwarin nan da suke zo kwa su kewaye wuta ya kunna ta, sai ga kwari sun zo suna ta kokarin su fada sai wannan mutunan yana kakkare su daga wannan wutar. Manzo Allah ce to misali na da ni da ku kenan, ana akhidun bihujazikum ani nari wa antum taflituna minni, ina kamo kugunanku, ina kamo bayanku, ina kamo rigunanku dan kada ku fada a cikin wuta ko kuma kuna kubucewa sai kun shiga a cikin wutar. Manzo Allah ya ce to misalin shi da mu kenan. Wannan duk yana namuna yanda Allah madaukakin sarki yake tausayin mu, ya turo muna kun manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai tausayin mu. Daga cikin tausayin da Allah madaukakin sarki yake muna ne da ya san cewa mu ajizai ne, da ya san cewa mu masu kuskure ne, da ya san cewa innan nafsa la ammaratun bisu, rayuwa tana kokarin umurtar mutun da mummunan aiki. Dalilin wannan da Allah ya san da cewa mu masu kuskure ne dole sai mun yi kuskure, to shi yasa a lokaci zuwa lokaci sai ya kebance muna wasu lokuta na musamman wanda kurakuran da muka yi kamin wannan lokacin zamu nema ya gafarta muna. Daga cikin wannan lokutan ne Allah madaukakin sarki ya zaɓi muna wata guda a cikin shekara, a cikin watanni guda hudu shine watan Ramadan. Daga cikin wannan lokutan ne da Allah ya kebance muna ya zaɓa muna wannan kwanakin guda 10 na farkon wannan watan da ya kama shine watan Mi, watan Zulhijja. Kinan watan Zulhijja mausimun min mawasimut ta'at, wani lokaci ne na musamman da Allah ya kebance muna dan mu yi masa biyayya, dan ya kankare muna zunubanmu kurakuran da muka yi ta yi a wannan lokacin. Kamin lokacin Allah madaukakin sarki ya tausaya muna a wannan watan. Allah madaukakin sarki ya hore muna da wannan watan na Zulhijja a cikin watan ma wannan kwanakin guda 10 na farko. Wannan kwanakin guda 10 na farko da muka shiga, mafi yawancin maluman tafsiri sun tahi akan cewa su ne wanda Allah ya yi rantsuwa da su a cikin suratul fajr, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal fajr wa layalin ashir, ina rantsuwa da alfijiri da kuma darerai guda 10. mafi yawan malaman tafsiri sun ta yi dare rai guda goma nan su ne al-ashru al-awail min dhul-hijja, kwanaki guda goma na farkon watan dhul-hijja, wannan su ne Allah ya rantsi da su. Malaman tafsiri kuma suke cewa al-qasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nil muqsam bi, duk abin da kaga Allah ya yi rantsuwa da shi to wannan yana nuna muhimmancin sa ne, yana nuna darajar sa ne. Kenan Allah madaukakin sarki ya rantsa da wannan kwanakin guda goma dan ya nuna mana mi, dan ya nuna mana muhimmancin wannan kwanakin. Dan me yasa Allah ya fifita wannan kwanakin akan sauran kwanaki? Allah ya yi wannan ne dan saboda a cikin wannan kwanakin, a cikin su ne ake yin wata ibada wadda babu lokacin da ake yin ta in ba wannan lokacin ba. Shine menene? Shine aikin Hajji. Kun ga umara kowanne lokaci kana iya yin ta, a kowanne wata kana yin umara, amma shi kuma aikin Hajji ba a yin sa sai a cikin watan Zulhijja. A cikin watan Zulhijja ma ba a yin umara sai a mi, sai a wannan kwanakin guda goma na ƙarshe. A cikin wannan kwanakin ne yake da me yake da suna yawmu Arafa, ini na ranar Arafa, wanda Allah ya siffanta da me yake da suna ini wanda yake mafifici, ini wanda yake na Alhajjul Akbar. Kina wannan kwanakin guda goma suna da daraja a wajen Allah madaukakin sarki. Shi yasa ma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashara. Manzo Allah yace babu wasu kwanaki da Allah yake son aikin alkhairi kamar wannan kwanakin guda goma na farkon watan Dhul-Hijja. Akwai lokacin da Allah baya son ayi mishi ibada? Babu ko? Ko wanne lokaci Allah yana so ku? To amma wannan kwanakin guda goma Allah yake son ibada a cikin su he da sauran kwanaki. Shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan, sai sahabbai suka tuna da akwai wata ibada har mai wahala sosai. Sai suka ce ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, hatta jihadi a cikin hanyar Allah, hatta mutun ya tai a wajen jihadi wajen dauka kalmar Allah a kashe sa? Sai manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah, ibada a wannan kwanakin tahi hatta jihadi. Sai ya ce musu illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi shay, ko da a ce akwai wanda zai yi daidai da wanda yi ibada a cikin wannan kwanakin guda goma, to shine mutunan da ya huta da dukiyarsa da kansa a wajen yada karmar Allah, bai komo da komai ba, aka kashe shi a can kuma dukiyarsa gaba ɗaya ta salwance a can. To in akwai wanda zai yi daidai da wanda yake ibada a cikin wannan kwanakin guda goma, shine wanda ya wannan aikin. Kinan ɗan uwa, wannan hadisi me yake nuna muna? Ashe ayyukan alkhairi a cikin wannan kwanakin guda goma abun soyuwa ne ga wa? Abun soyuwa ne ga Allah madaukakin sarki. To sai dai abun tambaya anan shine, to wa inne ayyuka ne aka hiso mutun yayi a cikin wannan kwanakin guda goma na watan Zulhijja? Ya uwa masu girma, daga cikin ibadu wanda ake so ayi a yawaita a cikin wannan kwanakin guda goma na ƙarshe, na farko shine at-takbir, shine yawan kabbara, kasratu dhikr, yawan zikiri, yawan ambaton Allah madaukakin sarki. A hadisin da muka karanta a wata riwaya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan sai ya ce fa akthiru fihin min at-takbir wa at-tahmid, dan haka a cikin wannan kwanakin guda goma ku yawaita kabbara, ku yawaita godiyar Allah madaukakin sarki. Ma'ana sai nuna mun da cewa ashe wannan kwanakin guda goma ana son yawan zikiri. Shi yasa ya tabbata a athar akan cewa wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman Abu Huraira da Ibn Umar, suna shiga a kasuwa ba dan sayi ko sayarwa ba, kawai sai dan su yi takabbaruri, suna daga murya dan saboda mutane su yi koyi da su. Ashe su suka koya mu da mu sunna ce a wannan kwanakin guda goma mutun ya rika dan ma daga muryarsa, kana dan tahiya sai kai Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wannan misali na zikirin da mutun zai yi. Ka zo a cikin fada kuna zaman ana ta labarun duniya, sai ka dan daga muryarka da wannan kabbarar dan ka tunatar da su ba a ce baka idan ka takura musu a dan ka tunatar da su idan kai wannan zaka samu alkhairi mai yawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk wanda ya nuni zuwa ga wani aikin alkhairi to duk wanda ya wannan aikin alkhairin dalilin sa za a basa kwatankacin wannan ladan ma'ana dalilin ka wani yayi wannan kaburin da ake yi to duk ladar da ya samu kai ma zaka samu wannan ladar kenan mu daura damara ta yin wannan kaburorin a cikin wannan kwanakin guda 10 da muka shiga a ciki kaburorin da ake a cikin wannan watan kala biyu ne akwai me yake da suna at-takbirul muqayyad akwai at-takbirul mutlaq at-takbirul mutlaq shine kowanne lokaci ka samu kanka kai wannan kwanakin guda 10 gaba dai a kowanne lokaci kai ta yin kabbara bil istisna kowanne lokaci ka samu dama ka samu kanka indai baban daki kake ba kai ta mi kai ta ga wannan kabbarori to akwai at-takbirul muqayyad shine wanda ana fara sani bayan an sabko daga sallar idi a lokacin sallar azhar idan an kare sallar azhar daga wannan lokacin za a fara wannan kabbarori su kuma wannan kabbarorin ana yin su ne bayan salloli na farilla wannan su ake ce ma me yake da suna at-takbiru al-muqayyad ma'ana wanda ita an kayyade ta ta ta'allaka ne da salloli na farilla shi yasa za ku gani a rassalla da kwana uku na bayan sallar ayyamut tashriq an sunnanta liman idan an kare sallah ya daga murya wajen wannan kabbar dan ya tuna ma wanda suke a masallaci su ma su yi wannan kabbarorin wannan shine kenan abin da shahi wannan kabbarorin da ake yi a cikin wannan watan Allah ya ba mu ikon yin haka ɗan uwa yana daga cikin ayyukan da ake so mutun yayi ake so a yawaita a cikin wannan watan wannan kwanakin guda 10 masu albarka shine ada'ul hajji wal umrah liman yassara Allahu lah shine aiwatar da aikin hajji da umrah ga wanda Allah ya ba iko yin aikin hajji da umrah domin shi asali ma aikin hajji ba a yin sa sai a cikin me sai a cikin wannan kwanakin guda 10 to sai dai shi aikin hajji da umrah ba kowa ke samun damar wannan ba ko sai masu yancin garau-garau an gane ko sai masu aljihu mai nauyi sai kuma wanda Allah ya magamda katar wani mai aljihu mai nauyi ya biya masa to kai wanda baka samu dama ba kai wanda aljihun ba nauyi hudadde ne to kai ma Allah madaukakin sarki ya koya maka wasu ibadu ya hore maka da wasu ibadu wanda zaka yi dalilin su ka samu ladar aikin hajji da umrah ina daga cikin tausayin Allah a gabayu shine duk ibadar da Allah ya dora ma bayu sai ya kasance kai baka ka kasa yin wannan ibadar idan ya kasance ibada ce ta kudi ko ibada ce ta karhi kai kuma baka da kudin baka da karhi to sai Allah madaukakin sarki ya hore maka da wata ibada wanda zaka yi maimakon waccan kuma a baka ladar kamar kai waccan aikin hajji sai da kudi ko baka da kudi to akwai ibadar da manzon Allah ya koyar da mu wanda zaka yi ka samu ladar aikin hajji da umrah daga cikin ibadun shine niyyatul hajj wal umrah niyatan salihatan sadiqatan min samimil qalb shine niyyar aikin hajji da umrah ta kudurta a rayuwarka akan cewa kana so ka je aikin hajji ka sa a cikin zuciyarka cewa shekara mai zuwa sai na je aikin hajji insha Allah shekara ta zo baka je ba ko to za a baka ladar kamar ka je aikin hajji dan saboda kai ne kai niyya a hadisi wataran an dawo daga ghazwatu tabuk yakin tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tinkaro madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajr a madina akwai wasu mazaje akwai wasu mutane babu wani sako da kororo da kozozzabo da wani tudu da za ku hawa face suna tare da ku a wajen lada duk ladar da kuka samu a wajen wannan yakin to su ma sun samu wannan ladar sai sahabbai suka ce suka yi mamaki suka ce wa hum bil madinati ya rasulullah alhali suna a can madina ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce na'am wa hum bil madinati habasahumul udhru suna a Madina, abun da ya sabu su samu daman zuwa ba uzuri ya hana su. Sai wannan ya nuna mana ka'ida da malaman usul suke cewa al-ma'zur ma'jur, duk wanda ya niyyar yin wani abu na ibada sai uzuri ya hana masa yin wannan abun, uzuri mai karhi, to Allah madaukakin sarki zai ba sa ladar wannan aikin. Kayi niyyar zuwa aikin Hajji da Umara, aka zo lokaci baka samu ka tahi ba, uzuri ya hana maka tahiya, uzuri na me? Na rashin kuɗi ko na rashin guzuri ko? To dalilin wannan Allah madaukakin sarki zai baka ladar kamar kai. Wannan ita ce falala ta me? Ta musulunci. Wannan shine tausayin da Allah madaukakin sarki ke muna. Ashe duk yanda kake zaka iya yin wata ibada wanda kake tunanin cewa ba wanda yake yin ta sai mai ƙarfi, ko ba wanda yake yin ta sai mai arziki, kenan mu yi niyya mu sanya a cikin kanmu, mu yi niyya kuma niyya ta gaskiya. Yana daga cikin misalin niyya ta gaskiya shine a shekaru da suka wuce an ba mu labarin wata mata wadda ita aikin ta shine sai da masa, masa take saidawa. Tace in Allah ya so sai ta je aikin Hajji da kuɗin masa duk shekara, sai kasance duk kullun idan ta dawo daga tallar masa tana sa 20 a cikin asusu, kullun ta dawo daga tallar masa 20 take sa a cikin asusu. Sai da aka yi shekaru tana yin haka nan, ko da aka hoshe asusu ko aka kilga kuɗi sun isa guzuri ta je ta dawo na zuwa aikin Hajji, ta yi niyya Allah ya kama mata, kai ma zaka iya kai haka. Akwai wanda idan yayi niyyar kullu zai sa 40 a asusu zai iya yin haka, akwai wanda in yayi niyyar 100 zai ajewa zai ashe 100, kai wannan niyyar idan kai Allah zai kama maka, ko da ko a ce kudin naka musa kai ba Allah zai turo. Dalilin niyyar da Allah ya gani taka, domin so da yawa Allah niyyar kai ke gani sai ya kama maka akan wani abu da kake son yi. Kana da niyya mai kyau ko ka bude wani kont a banki, duk in ka samu ɗan kuɗi kana dan zubawa niyyar ka ka tara zu ka dar ka tara kuɗin zuwa aikin Hajji, dalilin wannan niyyar sai kaga Allah ya taimaka maka. In uwa daga cikin ayyukan da ake son yawan yi a cikin wannan kwanakin guda 10 da muke a ciki shine yin azumi. Ya tabbata athar akan cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna azumtar wannan kwanakin guda 9 na wannan watan, guda 9 kwanakin nan guda 9 gabaɗayan suna azumi a cikin su. Dan haka mu yi kokari mu ma fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami karamatun. A kwatamta in bu ku yi daidai su buto ku kwatamta, kai koda yau in yi ne gobe in aje, kai koda landije din na wannan kwanakin ne kai, idan duka wannan ta kasa to kada kai sake azumin ranar Arafa ya barka, domin idan azumin wannan ranar ya barka to asara ta cin maka, kai asarar da ba za ka taba cin mu mata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye sa game da azumin ranar Arafa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yukaffiru sanatal madiya wal baqiya, yana kankare zunubi kananan zunubai na shekara wadda ta wuce da shekarar da ake a ciki. Kenan mu yi kokari idan mun kasa na azumtar wannan kwanakin guda 9, to kada mu yadda wannan azumi na ranar Arafa wanda zai kama ne a ranar Asabar. Kenan kowannan mu yi kokari wannan azumi, komi tsuhanka, komi rishin lahiyanka, komi shagulgullanka, kada ka bar wannan ranar, kada ka bar wannan ranar kai asarar ta, domin yana daga cikin abin da zai sa ka samu wani kaso daga cikin kason masu aikin Hajji shine yin azumi. Domin ita ranar Arafa rana ce mai daraja a wajen Allah madaukakin sarki. Ranar Arafa ita ce ranar da a ce mutum zai je aikin Hajji yayi komi sai dai wannan ranar ce kawai, bai samu buto bai samu aikin Hajji ba, shine manzo Allah ke cewa al-hajju Arafa, aikin Hajji gabaɗayan sa ma ya ta'allaka da Arafa ne, kuma ita idan ta wuce ba ta komowa shikenan, sai illa ma sha Allah kun ba aramka ta, shine matsalan ranar Arafa. Kenan mu yi kokari mu yi amfani da wannan ranar tunda bamu samu zuwa aikin Hajji ba, domin asali su wanda suke zuwa aikin Hajji idan sun je ibada suke yi, tsaye suke yi, su ba sa ma yin azumi. Amma mu kuma da muke anan dan mu samu ni kaso na, sai aka ce mu yi azumi, wannan shine kenan. anan nake fadakar da ku a irin wannan lokacin akwai wani hadisi da ake yadawa wanda yake hadisi ne na kanzon kurege shahu labari shuni ne tasuni yace hadisi ne wanda baya da asali da haka muke yayi wannan shine yanda ake cewa a ranar arafa yanda mahajjata suke tayya su yi tsaye suna ibada suna labbaika a wannan wurin na arafa to kai ma da rana ka zo ka samu wuri cikin rana kai tsaye kai ta labbaika kamar yanda suke yi kai ma kai tsaye a cikin wannan ranar kana zuha kana labbaika kana zuha kana zikiri har zuwa lokacin da rana za ta fadi suka ce za a baka ladar kamar ka halarci arafa ne an gane ku ba sai kun gane wannan hadisin ba na ƙarya ranar arafa ka zo cikin rana kai tsaye lokacin sallar azhar lokacin ne ku rana take da kai hiko lokacin da rana ta yi zawali ta huta daga tsakiya kai tsaye cikin rana kada ka shiga a cikin inuwa kai ta zikiri sai rana ta fadi an gane ku wai za a baka falala ta kaman ka halarci arafa kin ne tare da wanda suka yi arafa to wannan abu ne wanda yake baya da asali ƙarya ce wannan hadisi ne wanda yake na ƙarya musan da cewa yana daga cikin sharadi na ibada Allah yu'badu Allah illa bima shara'a ba a yi ma Allah ibada ba a ma Allah bauta sai da abin da yake ai duk abin da zaka yi na ibada to ka tabbata da Allah ne ya umurce ka ko manzon Allah ne ya umurce ka idan har Allah bai umurce kai wannan ba manzon Allah bai umurce kai ba to idan kai marmakon ka samu lada sai dai ka samu zunubi wajen neman kiba a tono rama domin idan kai kaman ka ci gyaran Allah ne ko kaman ka ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan yana da kyau duk ibadar da zamu yi duk wata falala da kaji wani malami ya fadi na cewa kai ibada kaza in kai kaza zaka samu kaza to kai kokari ka tambaye malumai wanda kai da su malumai wanda suke na sunna wanda suka san addini ka tambaye su wai shin haka ne wannan ibada da aka ce kaza domin ni wannan hadisin ba da nake gaya muku ban san da shi ba sai da wani dan uwa daga cikin wanda muke karatu da su yazo yana nuna min hatta bidiyon ma yake gaya mini ya nuna min ta malamin da yake gayan hadisin ce malam wannan ya tabbata nace mishi a wannan kanzan kurege ne an gane ko baya da asali kenan abunda da ya tabbata a ranar arafa mu wanda ba mahajjata ba shine mu yi azumi da kuma yawan kabbarori wannan shine abunda ake so a gare mu ai uwa masu girma daga cikin ayyukan da ake so a cikin wannan kwanakin da muke a ciki shine kula da sallar jami'i sallar jami'i a kowanne lokaci dole ce amma to wannan lokutan na kwanakin arafa kula da sallar jami'i kuma da zama a masallaci yana da alkhairi sosai yawan kai kawo a masallaci jiran sallah wata sallah ta kare ka zamna kana jiran wata sallah ta zo an yi magriba ka zamna a masallaci kana jiran isha'i ta zo yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi alkhataya wa yarfa'u bihi darajat shin kuna son in nuna muku wani abu wanda da shi Allah madaukakin sarki yake kankare zunubai kuma sannan yake daukaka darajar bayu sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu isbaghul wudu'i fil makarih cika arwalla a lokacin kiyama cika arwalla kai ta yanda ya dace kai wanki guda uku uku sai manzo Allah yace wa kathratul khuta ila al masajid da kuma yawan kai kawo zuwa masallaci sai manzo Allah yace musu wa intizarus salati ba'da as-salah da kuma jiran sallah bayan sallah an yi wata sallah ka zamna kana jiran wata sallah sai manzo Allah yace musu fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat wannan shine daku wannan shine daku a can baya muka ce akwai wata ibada da zaka yi dalilin ta a baka ladar aikin haji da umara ko to yana daga cikin su fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla al-fajr fi jama'a thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shamsi thumma salla rak'atayn kutiba lahu ajrul hajj wal umra tammatan tamma. Maza Allah yace duk wanda yayi sallar asuba a cikin jami'i bayan sallar nan ya zamna a inda yake bai daga a inda yake ba yana ta ambaton Allah madaukakin sarki imma karatun alqur'ani imma tunanin halittun Allah madaukakin sarki imma zikiri yayi ta yin wannan har sai da rana ta bullo ta dago bai daga daga wurin da yake ba bayan rana ta dago ya tashi yayi sallah raka'a guda biyu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta masa ladar kamar yayi aikin haji da umara dan ya dibi maka shakka sai yace tammatan tammatan wannan shi ake cewa at-tawkidul lafzi sai ya karfafa yace ladar aikin haji da umara cikakka cikakka dan Allah duk wanda ya damu da lahirarsa yana bari wannan garabasar ta wuce sa ashe wannan kwanakin kana iya kai aikin haji da umara guda 10 idan kullun kana yin wannan aikin abu ne mai sauki amma sai dai kash shedan baya barin muyi idan kun ga wannan garabasar ce mai girma daga Allah madaukakin sarki ɗan uwa yana daga cikin ayyukan da ake so a yi a cikin wannan kwanakin da muke a ciki na ƙarshe na farko na watan Zulhijja shine kokarin tanada dabbar layya kokarin tanada dabba talayya wannan shi zai kawo mu ga me yake da suna kenan gaba ta biyu shine ahkamul udhiya ma'ana hukunce hukuncen layya da kuma wanda yake layya da farko me ake ce ma layya menene hukuncin layya menene sharuɗan dabbar da za a yi layya da ita sannan kuma menene sharuɗan wanda zai yi layyakin sannan naman idan aka yanka shi ya kamata a yi mishi na farko idan aka ce layya ko kuma da larabci yana cewa al-udhiya malaman fiqh suke cewa huwa ma yudhakka fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah ta'ala abinda ake ce ma layya shine dabbar da ake yankawa a ranakun layya domin in ka ce ranar sallah kenan ka huda ayyamut tashriq shi yasa aka ce ranakun layya ranakun layya kuma guda nawa ne guda hudu ne ranar sallah da ranaku guda uku na bayan sallah an gane ku wannan su ake cewa ayyamut tashriq to dabbar da ake yankawa a wannan ranakun da niyya ta mi ta kusanci ga Allah madaukakin sarki da niyya ta an yanka shi ne danwa dan Allah madaukakin sarki ashe wannan shi ne namun da cewa ashe a wannan ranar mutun yake iya yanka rago kuma ya kasance ba layyai ba kakan iya ka yanka wani abu ya kasance ba layyai kai ba idan ya kasance ba danwa kai ba ba dan Allah kai ba za ku samu kuma akwai diya daga cikin mutane wanda suna mamantawa da cewa wai ita layyai ibada ce wasu sun dauki layyai al'ada an gane ko akwai wanda shi yana yin layyai ne dan saboda kada diyansa su je kwaraka a wani gida akwai wanda yana yin layyai ne dan saboda kada a ce bai yi ba akwai wanda yana yin layyai ne dan saboda kada matansa su yi masa zanga zanga ko to kun gani duk wanda yake wannan dan saboda wannan abubuwan ba layyai ba bai samu ladai layyai ba domin sharadin layyar shine ayi danwa dan Allah madaukakin sarki shi yasa idan kuka gani Allah subhanahu wa ta'ala da ya umurci ayi layyai sai ce lan yanala Allah luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wai layyar da aka ce ku yi ba naman Allah yake so ku doku ku kawo masa ba ba jinin yake so ya sha ba a yanaluhu taqwa minkum yana so ya ga daga cikin ku wane ne yake tsoron sa wane ne zai layyar dan shi dan Allah madaukakin sarki wannan shine kenan ɗan uwa mu san da cewa duk abinda Allah zai cewa mu yi duk abinda Allah ya umurce mu mu yi to sai ya kasance akwai hikimar da ta sa yace mu sai ya kasance akwai amfanin da zamu samu idan muka yi wannan amfani na duniya da lahira to layya yana daga cikin hikimomin ta na farko shine ihya'an li dhikra ibrahim alaihi salam yin layya kaman tunawa ne da abunda ya faru tsakanin annabi ibrahim da isma'il alaihi salam domin asalin layya yanda Allah ya bamu alqur'ani Allah ya bamu labari alqur'ani shine annabi ibrahim yayi maholki yace ma dan sa ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk na gani a cikin kwana nayi maholki ina yanka ka shi kuma maholkin annabawa gaskiya ne idan annabi yayi maholki to gaskiya ne duk abun da annabi yayi maholki to haka ne dole sai yayi abun yana fada ma dan sa sai dan yace ya abati fa'al ma tu'mar ya kai ma'aifina kai abun da aka umurce ka kaji hikimar maganar ma'aifin dan biyayya bai ce ba ya baba kai abun da kaga ya dace a ce wai kai abun da aka umurce ka an gane ko in irin yaran zamani ne ina ji da an bashi wannan labarin ai shikenan ya bar ma gida ya bar gari ko to wannan shine kenan in dan ta'adda ne zai cewa kana azamini yuka ina cire ma kai to amma shi da yake annabi ne shi ma dan kirki na gari sai ce kai abun da aka umurce ka babu wata shakka to da yake yayi abun da Allah ya umurce sa yazo zai yanka shi Allah madaukakin sarki ya canza masa da rago to lokacin da kake layya kake yanka dabbar ka kana yankawa sai ka tuna kai da yanzu dana ne nake yankewa domin malumai suka ce da a ce a lokacin Allah bai canza ma annabi Isma annabi Ibrahim da rago ba to da ya zamanto yanzu layya ba da rago za a yi ba da wa za a yi da mutane za a yi duk shekara zaka yanke danka idan lokacin da kake yanka sai ka tuna ka da yanzu baban gida ne nake yankewa ko kuma ka tuna lokacin da kake yanke ka ashe da yanzu babu ni domin mai yuwa da yanzu an yi layya da ni an gane da kyau ko ashe ya dace a ce lokacin layya duk wanda yake da ne duniya akwai wanda ba da ba to duk wanda yake mace ta duka ta aihesa duk wanda yake da uba ya dace a ce yayi godiya ga Allah madaukakin sarki domin da yanzu uban shi ya mi ya yanke shigo yayi layya da shi kinan layya godiya ce ga Allah madaukakin sarki da ya tsiratar da mu daga yankan ƴaƴan mu da ya tsiratar da mu da yanzu duk an yanke mu shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima da yake wake yake cewa duhu fa inna luhumaha wa dima'aha sayanalu hattaqwa bila nuqsani hiya sunnatun ba'da adh-dhabihi wa innaha khairu ma yuhda min al-qurbani yace ku layya ita wannan layyar sunna ce hanya ce ta annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan kadan daga cikin hikima ta yin layya to idan muka zo a hukuncin layya malumai sun yi sabani wai ita layya dole ce ko kuma a sunna ce wasu malumai suna ganin layya dole ce idan mutum bai yi ba matukar dai na da ikon yi bai yi ba to Allah madaukakin sarki zai yi masa uquba yayi babban laihi a wajen Allah madaukakin sarki yana daga cikin dalilin su fadin Allah madaukakin sarki fa salli li rabbika wanhar ay fa salli li ida wanhar nusukaka umurni ne kai sallar idi kuma sannan kai layya wal amru yaqtadi al wujub idan Allah yace ko ayi abu ana nuhin dole sai kun yi to daga cikin dalilin su wannan hadisin an gane da kyau ko to daga cikin malaman suke da wannan ra'ayin akwai al-imam ibn taymiya da al-imam ibn al-qayyim duk suna da wannan ra'ayin na ganin cewa da mazhaba ta hanafiya suna ganin layya dole ce to amma sai dai mafi yawancin malumai suna ganin cewa layya sunna ce muakkada idan aka ce sunna muakkada ana nuhin idan mutum bai yi ta ba za a bashi zunubi ba amma za a zarge sa za a ga yayi sakaci ana nuhin ba mai barin ta sai wanda yake da sakaci a addinin sa amma ba za a baka zunubi ba dan ba kai ba sai dai a ce kai asarar lada an gane da kyau ko amma sai dai akwai lokacin da kuma layya take zamantowa dole ta hanyoyi guda biyu malumai suka ce na farko shine bin nadri shine alwashi me ake ce ma alwashi shine kace in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai nayi layya kai alwashi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake cewa man nadara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda yayi alwashin zai yi ma Allah wata ibada to dole yayi wannan ibadar koda ko a ce asali ba dole bace akan sai yayi ta an gane da kyau ko kuma ko da yawa daga cikin mutane suna wannan alwashin ba tare ma da sun sani ba kaji mutun ya ce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa sai nayi layya kuma shekarar ta zo ta wuce shiru bai layya ba kuma yana damar yayi to kai laihi kai ta zama dole akan ka domin kai niyya na biyu shine bitta'ayin me ake cewa at-ta'yin shine misali mutun yana da dabbobi sai ci kai wannan ragon in Allah yake mun baki da shi zan yi layya to shikenan wannan ragon ya zama to nawa ya zama to na Allah madaukakin sarki ba naka bane komi girman sa ko jikka nawa aka taya sa haramun ne ka sai da wannan ragon don ka riga ka bawa shi ka bawa ka ba Allah madaukakin sarki an gane da kyau ko shine ma'anar at-ta'yin ko kuma kaso wata dabba da niyyar da niyyar layya kaso ta da kaso dabba da niyyar layya shikenan ta zaman to dole sai ka yanke ta wannan su ne kenan lokuta guda biyu da layya take zaman to wa dole bin nadri wa ta'yin in wa masu girma idan muka zo game da sharuɗan ita dabbar da ake so a yi layya da ita akwai sharuɗa guda hudu da malamai suka zano sharadi na farko an takuna milkan lil mudahhi malakaha bi tariqin halalin ya kasance dabbar da zaka yi layya da ita ka mallake ta mallaka ta halal malak in ji hausa ko ya kasance dabbar kace halak malak ba ta hanyar haram ka same ta ba misalin wanda zai sato dabba zai sato rago yi layya da shi inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai sarki ne baya karba sai abin da ke zarkake abin swata kazamta ne Allah baya son sa ko kuma misalin wanda zai sa kudin haram ya sai dabbar layya misali wanda zai ciyo bashi daga banki kuma banki wanda yake ta'amuli da riba an gane da kyau ko to wannan kudin kun ga haramun ne domin akwai riba a cikin su akwai banki mai riba akwai wanda baya da riba ko to banki mai riba dabbar da zaka saye da wannan kudin Allah baya son ta domin Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba domin riba haramun ce riba tana daga cikin laihukan da Allah madaukakin sarki ya girmama laihin su he da sauran laihuka a cikin alqur'ani babu laihin da Allah yace duk mai yin sa ya shirye yaki da Allah an gane da kyau ko kamar laihin riba riba ita kadai ce Allah yace duk mai yin ta ya shirye yaki da shi kai ku ka san idan kace zaka yaki da Allah zaka kai labari ba amma butuko ba amma kiyastawa domin kiyastawa ma yana nuna kaman an rage ma abin ma karhi to wannan shine kenan ko kuma misalin wanda zai yi layya da ragon danhwara yana daga cikin danhwara wajen sayar ragon layyan kai cuta an gane da kyau ko jikka kaza akai sai ka bada kudin da busu cika ba ko abin da ya kama da haka kina wannan shine sharadi na farko ya kasance dabbar da zaka yi layya da ita ka mallake ta a hanya ta halal sai sharadi na biyu shine an takuna min al-jins alladhi ayyanahu ash-shari' ya kasance dabbar da zaka yi layya da ita tana daga cikin dabbobin da shari'a ta kayyade a yi layya da su domin ba kowace dabba bace ake layya da ita ko kamar yadda Hausa suke cewa sakarci wai kare da gudun layya an gane da kyau ko wannan shine kenan ina kare ina gudun layya ko kyauta aka baka kare ai ba za ka yi layya da shi ba ko to wannan shine kenan dabbobin da ake layya da su ake cewa bahimatul an'am sune dabbobin ni'ima wanda suke sanani ne gare mu rago tumkiya bunsuru akuya wannan nau'i biyu ne sai saniya sa raqumi da raquma ko wannan su ne kenan idan aka game su gaba dai jinsi guda hudu ne jinsin tumkiya jinsin akuya jinsin saniya jinsin raqumi wannan su ne kenan guda hudu bayan su babu wanda ake yanka babu wanda ake layya da su gaba ɗayan malumai illa an samu ɗaya daga cikin malumai da ya shuzudi yake ganin ya halatta ayi layya da zakara an gane da kyau ko amma sai dai wannan kauli ne wanda yake marjuhi wanda yake yayi nisa sosai da gaskiya da dalili kina wannan su ne dabbobin da ake layya da su ka mallaki rago ta hanyar halal rago kuma yana daga cikin da aka yi da su to sharadi na uku shine an yabluga as-sinnil mu'tabara shar'an. Dabbar da ka samu zaka yi da ita ta kai adadin shekarun da aka kayyade. An gane da kyau ko? Rago abin da yake sananne shine idan ya shiga a cikin wata na bakwai ya halatta ailaye da shi har zuwa sama. Rago da tumkiya sun shiga wata bakwai na farko zuwa sama. Ita kuma tumki akuya da bunsuru sun shiga a cikin shekara ta biyu, sun cika shekara ɗaya sun shiga ta biyu, to a lokacin ya halatta ailaye da su. Idan muka ɗauki shi kuma sa shekara biyu ya shiga ta uku, idan muka ɗauki shi kuma me yake da suna raƙumi ya shiga a cikin shekara ta nawa, shekara ta shidda. Wannan su ne kenan, wannan shine sharadi na nawa, sharadi na uku. Yana da kyau a shi wajen saye mu rika lura kada mu je mu so wanda busu kai wannan adadin shekarun ba ko kuma wannan adadin watannin, domin yin haka yana lalata layya kwata kwata, domin ba a cika sharadi ba na dabbar da za a yi layya da ita. Sai sharadi na ƙarshe shine an takuna khaliyatan min al-uyubil mani'ati lil ijza, ya kasance dabbar ta wufinta daga aibi wanda yake hana ailaye da ita. Ashe ba kowace dabba bace, ashe ka mallaki rago, ka mallaki dabba hanya ta halal kuma sannan ta kai lokacin ailaye da ita, an gane da kyau ko? Kenan har yanzu zama bai kare ba, sai an duba tana da aibi ko ba ta da aibi. To wanne ne wannan aibin da yake sa ba za a yi laida dabba ba? Aibin nan guda hudu ne wanda Allah ya faɗe su a cikin hadisi, yake cewa arba'un la tajuzu fil adahi, nau'in dabbobi guda hudu ba sa halatta a wajen layya. Sai yace al arja'ul bayyinu al awra'ul bayyinu awruha, ita ce dabba makamniya wadda makamtar ta ta bayyana. An gane da kyau ko? Ya kasance ijiya guda ne ke gare ta, ko kuma dundumi take yi da dare ba ta gani, ko kuma kowane lokaci ma ba ta gani, wannan ita ce ma kenan me yake da suna ma dundum in ji Hausawa. Kenan al arja'ul bay al awra'ul bayyinu awruha, dabba mai makamta. Sai manzo Allah yace na biyu al arja'ul bayyinu arajuha, shine dabba gurguwa wadda gurguntakar ta bayyana. Ashe cikin kuskure ka so dabba akan hanya sai wannan dabbar ta kare, an gane da kyau ko? A wannan lokacin wannan dabbar ta me yake suna ta rasa ɗaya daga cikin sharuɗa na me na layya. Kenan sai dai kai kokari ka canza wannan dabbar, an gane da kyau ko? In kun baka samu wata ba, to wannan lokacin sai dai a ce za a baka ladar kamar kayi layya, amma dai ba a baka ladar layya ba, za a baka ladar kamar kayi layya dan me, dan niyyarka, an gane da kyau ko? Amma wannan dabbar ba ta layya. Wannan shine kenan. Na gaba shine al-maridatul bayyinu maraduha, mai rishin lahiya wadda rishin lahiyar ta ya bayyana a zahiri, da ka kalle ta ka san wannan ba ta da lahiya, an gane da kyau ko? Na ƙarshe sai manzon Allah ya ce wal kathiratu allati la tunqi, ita ce dabba tsohuwa wadda ba ta da ɓargwai, an gane ko? Kenan tsohuwar dabba wadda ba ta da ɓargwai, ba ta da isasshen jini jemamma amalai, wannan duka muke suna Hausa suna ma irin dabbobin wannan kirarin. Kenan wannan su ne aibobi guda nawa? Guda hudu. Ina tsammani kowa ya rike wannan aibobukan ko? Makamta ko? Da me kuma? A gaya mini makamta da me? Gurguntaka ko kariya? Aha, rishin lahiya na ƙarshe. Yauwa, rishin mai ko? Rishin mai shine rishin mai ko kuma rishin ɓargwai, dukkanin su ma'anan su guda, ko kuma tsuha, dabba ta tsuho sosai, duka yana iya ja wannan. To wannan su ne kenan sharuɗa guda nawa? Guda hudu na dabbar da za a yi layya da ita. Idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗan, to dabbar nan bai halatta a yi layya da ita ba. In an yi layya da ita, to nama aka ce. Na'am. wanda ake ba mutane telefon na salula mutun ya kira wannan kuma akwai wanda ake samu ta hanyar caca yawa wannan caca ce kuma kina an samu sa ta wuce hanya ta hanyar haram domin wannan caca ce za a sa abu kaza a ce duk wanda ya samu kaza domin kudin da kasa kai kira da su sune kudin mi sune kudin cacar an gane ko wannan shine kenan ko kuma irin wanda ake samu a wajen kale kale duka kun ga ana iya samun wannan duka wannan kun gani raguna ne wanda suke an samu su ta hanya wadda bata halatta ba dan haka yi layya da su sai dai a ci nama ba dai a ci mi ba ba dai a ci layya ba in uwa masu girma sai mu zo ga tambayan mu ta mabima ta karshe shine shi wanda zai yi layya akwai wasu sharuɗa da ake so tare da shi akwai sharuɗa wanda zai yi layya yana daga cikin sharuɗan sa shi na farko an yakuna musliman ya kasance musulmi ne kamar yanda ya tabbata akwai wasu kristoci da suke yin layya a duk shekara an gane da kyau ko duk shekara akwai wanda yake ce mini yana da wani makwabci kirista wanda duk shekara sai yayi layya kuma inda ake gasa na musulmai ne yake kawo a gasa mishi tare da shi irin nan zaman fadan nan da ake na sallah tare da shi ake yi in kun yanko an ta ku kuna gasa shi ma yana gasawa randa kuke suyin nama shi ma ya kawo nama shi ana soya mishi to wannan layyar shi tayi nama dai yace ko ba dai layyar bai dan saboda ba musulmi bane domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yabtahi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya kama wata hanya wadda ba addinin musulunci ba to duk abin da zai na ibada Allah baya so Allah baya karba kenan sharadi ne sai mutun ya kasance musulmi sharadi na biyu shine al-aql shine hankali kenan mahaukaci dan yayi layya an gane ko dan yayin karago shi ma ba layya ba zai dai ci naman shi ko wannan shine kenan na biyu shine a wasu malamai suna ka al-bulugh amma sai dai shi wannan sharadi ne na sharadi ne na al-wujub ba sharadi ba na sihha mana yaro wanda bai balaga ba da zai yi layya layya shi tayi an gane da kyau ko jayyid sai dai ba dole bane shi yayi layyan sai sharadi na gaba shine al-istita'a shine ya kasance mutun yana da ikon yi kinan wanda yake baya da hali ba dole bane ya ci da stama kansa sai ya ce bashi dan yayi layyan ba dole bane da zai ci bashi ya so ragon layya so abun yin layya alhamdulillah layyar shi tayi amma sai dai ya ci da stama kansa abinda Allah bai dora masa ba domin Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora ma rai sai abinda take iyawa Allahumma sai wa'inda suke misali suna da salar wanda aikin gwamnati suke suna da tabbacin karshen wata za su samu kudin da za su biya wannan bashin to kun ga wannan irin su ba a ce musu ma akwai karhanci a ciki sai sharadi na karshe shine anniya shine niyya ta so ragon to da niyyar mi zaka yanke sa da niyyar layya to wannan shine sharadi na karshe wanda shine mafi girma daga cikin sharuɗan ko da an samu wa'ancan idan ba a samu wannan ba yana iya meke da suna jawo lalacewar layyan gaba ɗayan ta rishin yin niyya mai kyau idan muka zo game da wanda yayi niyyar yin layya yana daga cikin ladabin da musulunci ya karantar shine idan watan Zulhijja ya kama ba a so ya hudda gashi ko kuma ya cire akai fa wannan hadisi ne ingantaccen riwaya ta Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum hilal dhilhijja wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sha'rihi wa asfarihi idan aka ga watan Zulhijja dayan ku yaso yayi layya kun ga aka ce yaso ba wai aka ce ba yana da dabbar yin layyan ba dai kana da niyya ba ko da baka da tabbacin samun ragon in dai kana da niyya an gane da kyau ko to zaka kamewa manzo Allah ce duk wanda yake da niyyar yin layya watan Zulhijja ya kama to ya kame daga hudda gashin sa da kuma akai farsa wannan shine abinda wannan kuma hadisi ne tabbatacce sai dai za ku gani a wannan kwanakin wani vocal yayi ta yawo na wani malami yana bayani na cewa ba gaskiya bane wannan magana ce wanda bata inganta ba kina wannan kuskure ne abinda yake tabbatacce abinda mafi yawancin malamai suke akai shine wannan hadisin ana aike da shi mai layye ba zai hudda gashin sa ba ba zai hudda mi ba ba zai hudda akaiwar sa ba to idan mutun ya hudda fa yayi laihi domin umurnin ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan yana da kyau mu yi aiki da wannan umurnin to da yawa irin wannan lokacin wasu suna tambaya wai shin mai gida shi kadai ne zai kamiya ko kuma har da matan shi da diyan shi an gane ko akwai masu yin wannan tambayar a wannan ya shahi wanda zai layin shi kadai mai gida kai ne zaka yi layye ko to kai ne aka ce kada ka aski kada ka hudda akai hu amma matan ka da diyan ka su wannan su yi abin da suke so domin su zaka yi da sunan su ne amma asalin dabbar wake da ita asalin dabbar kai ke da ita wa zai samu ladan kai zaka samu ladan suna ma ne za su ci wannan shine kenan kinan ana nuna mini lokaci ya karato abinda zamu likewa da shi shine shi naman na layyar ya ya kamata ayi da shi ya tabbata a sunna lokacin da aka fara layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su aje naman layyan su aje naman layyan ya hana su naman layyan ya wuce kwana uku ya wuce ayyamut tashrik kwana uku nan ya wuce ya hana su da kwana na uku nan ya kai dun naman da kake aje da shi to kada ka yarda yayi kwana na hudu imma ka canye ko kai kyauta da shi da wata shekara ta komo sai sahabbai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaka ne wannan hukunci har yanzu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu babu matsala yanzu kulu wa at'imu wadakhiru kuci ku yi sadaka sannan kuma ku aje kinan malamai suka ce naman layya ana raba shi gida uku dalilin wannan hadisin wanda zaka ci kai da iyalinka da wanda zaka yi kyauta da shi da wanda zaku aje kwana biyu an gaya da kyau ko ashe babu lahi mutun ya aje naman layya ya ci kwana biyu ko ma ya kai wata shekara ce babu lahi komai domin manzo Allah ya ce wadakhilu ku aje in kuna so musulunci bai ce ba naman dole mafi yawanci zaka yi kyauta da shi mafi yawanci mafi karanci ka ci a ba a ce ba abinda dai ake so dai kada wannan naman ya kasance ba a hudda wani kaso da aka yi kyauta da shi ba an gane ko kidan ba a zargi mutum misali dan ya dan baraban naman uku ya aje kashe biyu yayi sadaka da kashe guda babu wanda zai ce masa yayi laifi sai dai a ce da yayi sadaka da koda rabi ne da shi yayi an gane da kyau ko da karshe yan uwa ina likewa da wata fadakarwa ga musamman ƴan mata da samari da suka doki laiye sai mai aure yake yi kaga saurayi yana da aiki dan kasuwa ne kuma aikacin gwamnati ne shekara ta zo ta wuce shekara ɗaya shekara biyu shekara uku amma baya layya tare da cewa kuma yana da mi yana da halin yin layya yau shi yake jira sai yayi aure sannan ya layya to wace makana yin auren baka mutu ba an gane da kyau ko kina wannan kuskure ne saurayi kana da halin yin layya to ilayya domin a hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yahdur musallana a ranar sallah manzo Allah yace musu ku saurara duk wanda ya samu damar yin layya yaki yin layya to kada ma yazo wajen sallar mu ta idi mun yahi masa tahiyyar shi dan manzo Allah hushi ne ko ba hushi ba me ya nuna ashe aibi ne ko mutun yana da halin yin layya yakimi yakin layya domin maluman da ma suka ce layya wajibi ce yana daga cikin dalilin su wannan hadisin wanda kuma magana cewa take mai ƙarhi kinan baya daga cikin me yake da suna yana daga cikin godiyar mahi yana daga cikin butulci Allah ya baka arziki amma wannan arzikin kai ma Allah rewa da shi ta kin yin layya mu san da cewa duk abin da zaka hudda dan kai layya ba zai taba rage arzikinka ba domin wannan sadaka ce kuma Allah yake cewa manzo Allah yake cewa ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta rage dukiya sai dai tana ƙara dukiyar ne tana ƙara dukiyar ne wannan shine kenan insha Allah kenan kowanne daga cikin mu yayi niyya ko da ba ya da tabbacin samun abun layyan yayi niyya tun yanzu in Allah ya so zai yi layya wannan niyyar da kai ita zai sa ko da sallah ta zo baka samu dabbar yin layya ba Allah ya baka ladar kamar kai layya domin malamai suke cewa an niyyatu ablagu min al-amali niyya ta hi ma aiki muhimmanci. Zaka iya yin niyyar wani aiki baka samu kai shi ba, a baka lada dalilin niyyar da kai. Zaka iya kai wani aiki a baka a hana maka lada dan mi dan saboda niyyar da baka yi ba mai kyau. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya nuna muna sallah, sannan kuma ya ba mu ikon yin layya mu zage damtsi ɗan uwa a wannan kwanakin guda 10 na ƙarshe na harko na wannan watan da yin azumi. Za mu iya cewa ma yanzu kwana 8 ko idan mu zage damtsi da yin ibadu wanda za su tseratar da mu a ranar tashi alkiyama, inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta muna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلم ميزاننا سلام
امين
اللي كنت تسكركم الله يكفر تام الله يسري منا ايكي سي امال يا كيف متكا وجن بياني ده ما لا بفضلكم اكو تنبيه غدا
تمام
بدنا يدنغتي تكبيرنا ايام تشي شي wanda sai imamu yayi ne imamu za su ko kowa zai yi idan kowa zai kuma yani adadi zai kasancewa
insha Allah. Jayyid, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Game da kabbarorin da ake yi a wannan kwanakin, su asali wanda ake yi na kamin sallah ba a ma ce ba liman yayi, domin su kabbarori ne mutlak, su kowane lokaci ana yin su. Wanda aka ce liman yayi su ne na sallah, radda aka yi sallah daga sallar azhar a fara yi sai zuwa kwanaki guda 3 na bayan sallah, su wannan ne aka ce liman bayan sallah yayi. Ko shi ba yanayi ba ma mu suna ya'a yayi ya daga murya dan ya tunatar da su wanda suke a baya su ma su yi. Kuma ba a ce dole sai ga adadi kaza ba za a yi, mutum zai tayin adadin abin da yake so. Wannan shine kenan insha Allah, wallahu ta'ala a'lam.
Insha Allah dai tambaye kenan
dan
zasu da wani insha Allah. Allah ya saka da kai. Allah ya sa mu da nasara.
Amin.
Insha Allah nan wani zai tsaya da wani insha Allah. Subhanallahu.